رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى مكوامي شيني هذا معاونا لنا تأصبر wanda yau tara ga watan Ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda kuma ya dace da biyu ga watan 5 miladiya 2020 wannan zamana mu shine zama na tara a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna Majalisu Shahr Ramadan na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wanda muna cikin majalisi na 5 kuma kamar yadda na faɗa wannan shine zaman mu na 9 mun zo gaban da yake cewa wa minas suwaril muayyana yana daga cikin surori wanda aka kebance su da ambaton bayanin daraja suratul baqara wa ali imran surar baqara da ali imran قال النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله تيرا دا امينتين الله سبحانه تبتا اغري شي يتي اقرا الزهراويني كو كرانتا سوروري ماسو حسكي غدا بيو البقره وآل عمران شيني سوره البقره دا كوما سوره آل عمران فانهما ياتيان يوم القيامه domin su za su zo ranar tashin alkiyama ka annahuma gama matani kai ka ce su gajimare ne guda biyu au gayayatani ko kuma abubuwa masu inuwancewa guda biyu au ka annahuma firqani min tayrin ko kuma su kaman wani yanki ne guda biyu na tsuntsaye sawab wanda suke jeruwa da juna tuhajjani an ashabihima suna ainihin kafa hujja ga abotansu wannan au guda biyu da aka karanta wasu suna ganin ko dai shi mai riwayar ne yayi zamo ainihin yayi shakku ya manzo alaihi salatu wassalam ya fada ko dai cewa za su zo kaman gajimare mun sani cewa gajimare suna inuwanci abin da yake kasan su kun ga a duniya inda za a ce ka nuna sura ka taba ta ba za ka yi taba ta da hannunka ba sai dai rubutu da yake cikin sura rubutun nan an yi shi ne da tawada da alƙalami ko kuma a ce an jiga ƙaro da ainihin zige da ruwa su ne aka yi tawada to wannan rubutun ne za ka iya tabawa amma ba za ka iya ita sura kankin kanta ba to amma ga shadifi ya ce ga yanayin da za ta zo ranar tashin alƙiyama ma'ana za su zo da yanayi na inuwancewa au ga yayata ne ko alaga yaya shine duk wani abin da za a inuwance kamar lema musamman malamai suke cewa irin lema mai fadi wanda ake yi wa sarakuna inuwa da ita auka annahu ma firqani ko kuma su zamo kamar wani yanki ne min tsairin sawab na tsuntsaye wanda suke haduwa dododo duk mutumin da ya san al'adar tsuntsaye ko su bakakin tsuntsaye za a ga cewa a sama in suka hadu sai su dunkule su cure su zama yadda kasan lema to ko dai manzo alaihi salatu wassalam shine ya fadi cewa sa'i zuwa a yanayi na farko ko a yanayi na biyu ko yanayi na uku ko kuma shi mai riwayan yi shakku ko dai an fadi yanayi na farko ko kuma kamanceceniya ta biyu ko kamanceceniya ta uku to kuma dai menene manzo alaihi salatu wassalam ya fadi cewa wannan surori guda biyu za su zo ranar tashin alkiyama da yanayi na inuwancewa ranar tashin alkiyama ba'ana za su zo su yi inuwa ga mutanen da suke lizimta karanta su kuma mun sani cewa ranar tashin alkiyama wuni ne mai tsananin zafi wanda gumi yakan haɗiye mutane gwargwadon aikinsu wani gumi ya zamo kamar iya idan sawunsa wani gumi ya kai masa ƙauri wani gumi ya kai masa gwiwa wani ya kai masa ƙugunsa wani ma ya kai masa ainihin ƙirjinsa wani ma ya haɗe shi gaba ke ɗaya to manzo alayhi salatu wassalam yace wannan surori za su ran tashin alkiyama suna kafa hujja ga wannan mutane da suka karanta su ya Allah wani da wani sun karanta mu sun bi mu sau da kafa a duniya Allah ka ba mu ceton su to sai manzo alayhi salatu yace ikra'u suratul baqara ku karanta surar baqara fa inna akhdaha baraka domin riko da surar baqara wato ainihin albarka ne watarkaha hasara kuma yin watsi da ita wannan da na sani ne wala yatsi'u albatala kuma masu sihiri ba za su iya karawa da ita ba yani as-sahara yanfin wato ainihin as-sahara kinan albatala sune as-sahara ma'ana wannan yana nuna mana idan zaka lizimci karanta surar baqara ashe baka iya komai a cikin qur'ani ba sai surar baqara ka dinga yawan karanta ta to in sihiri in za su zamo cikin gari ko cikin kasa ba wanda zai yi maka sihiri ya kama ka kuma wannan gaskiya ne shi sihiri dama yakan kama mutum lokacin da ya imani da shi ya yadda wannan surkullan zai yi tasiri akan su sai tasiri akan mutum ko kuma ya zama cewa shi bai karanta wa'ansu azkar wanda za su zama masa wukar gindi su zama masa kariya to duk abin da aka yi masa nasr kulli sai zama ya tafiri a kansa to anan manzo alaihi salamu yana ba mu tabbaci cewa duk mutumin da ya riko da surar baqara yana karanta sai kwantar da hankalinsa duk wani dan tsubbu duk wani dan surkulle duk wani mai tsatsuba to ba zai taba yin wani abin da zai ci nasara akan sa ba in ma ba isa ba sai a samu kaikai kamar koma kan mashekiya yayin mummunan abin sa sannan ainihin ya koma akan sa sai malam yace wa zalika abin da yasa surar baqara take da wannan tafsiri li'anna fiha ayatul kursi saboda akwai ayatul kursi a cikin ta wa qad saha ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ya inganta daga manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi anna man qara'aha fi laylatin cewa duk wanda ya karanta ayatul kursi a dare lam yazal alaihi min Allah hafizun wani mai tsaro daga wajen Allah ba zai gushe ba tare da shi ma'ana yana ba shi kariya wala yaqrabuhu shaytanun kuma shaydan ba zai iya kusanta wanda ya karanta ayatul kursi da dare ba hatta yusbiha har ainihin sai ya waye gari wannan abu ne muhimmi mutun ya ga cewa duk daren duniya ya karanta ainihin al-baqara afwan ya karanta ayatul kursi sannan kuma ya karanta karshen surar kamar yanda bayani zai zo domin hadisi ya nuna duk mutumin da ya karanta su to lalle babu shakka sun yi san masa وعن ابن عباس رضي الله عنهما an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa anna jibril qala wa huwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibrilu ya fadi wannan magana da zamu fada nan gaba alhali yana tare da manzo alaihi salatu wasalam me ya fada yace hadha babun yace wannan wata kofa ce qad futiha minas sama an bude ta daga sama ma futiha qautu ba a taba bude wannan kofa ba tunda Allah ya yi ta sai yau kala malaika jibril yace fa nazala minhu malakun sai wani malaika ya fito ya sauko daga wannan kofa da aka bude fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wajen manzon tsira sallallahu alaihi wasallam fa kala sai yace abshir bi nuraini yace ya baikin Allah kai farin ciki da haske guda biyu kada uti tahuma wanda aka baka su lam yutahuma nabiyyun qablaka ba taba ba wani annabi wannan haskin ba kafin kai shine fatihatul kitab wa khawatimu suratul baqara surar fatiha da kuma karshen surar baqara lan yaqra bi harfin minhuma ba wanda zai karanta wani harfi a cikin wannan sura ta fatiha ko amana rasul zuwa karshe illa utitahu wato lan taqra bi harfin minhuma ba za kai karatu da wani harfi daga cikin su ba illa utitahu ba sai sai an baka wannan abin da ka karanta in kun duba a cikin surar fatiha akwai addu'a اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم سواء قرشي تو دو wannan abin da zaka fada a cikin amana rasulu rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmilna isra hadi zuwa qarshi to duk abin da zaka fada a cikin wannan sura ta fatiha da wannan aya ta karshen ko ku aya biyu ta karshen al-baqara to za a baka wannan addu'a da kai to nan dai wannan yana nuna mana girman wannan sura da girman wannan aya a ce tunda Allah ya wata kofa ba a taba bude ta ba sai wani wunin da mala'ika zai sauko ta nanye wannan bishara wannan zai nuna maka ba karamin al'amari bane ba kuma zai nuna maka bai kamata a yi sakaci da karanta wayannan surori ba ko wannan ayoyi sai ce wa min as-suwaril muayyana to kafin sannan akwai wani hadisin malam bai kawo shi ba wanda yake cewa man qara'a ayataini min akhir al-baqara kafatahu duk wanda ya karanta aya biyu na ƙarshen baqara to sun ishe shi malamai sun ta kokarin fassara me ake nufi da kafatahu wasu suka ce ana nufin wannan ayoyin sun isan masa ga dukkan wani sharri da zai dumfaro shi idan za ka karanta amanar rasul zuwa ƙarshe a duk daren duniya to Allah zai kare ka daga dukkan wani kalubale wasu suka ce a'a banda wannan ma da ashe mutum yana kokarin qiyamul layl yau da kullun to ranan sai ya kasa sai ya karanta su to sun kafe masa makafin qiyamul layl da ainihin yake yi to saboda haka dai Allah shine mafi sani sai ce wa min as-suwaril muayyana yana daga cikin surori wanda suke an kebance su fil fadila a wajen bayanin falala qul huwallahu ahad wato suran qul huwallahu fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihi muslim an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala fiha manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya fada a cikin sha'anin qul huwallahu yace wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa innaha ta'dilu thuluthal qur'an qul huwallahu tayi daidai da kashi daya akan ukun alqur'ani to anan malamai sun ta tattaunawa me yasa aka ce qul huwallahu tayi daidai da kashi daya akan ukun alqur'ani suka ce idan mun duba alqur'ani falan uku ne wani kashi na cikin qur'ani yana bayanin tauhidi kadaita Allah daga dukkan ainihin sifofinsa wani bangaren yana magana akan umarni da hani wani bangaren kuma labaru yake ba manzon Allah na annabawa wanda suka gabata da karan battar da ya faru tsakanin annabawa da kafirai to idan muka duba ita qul huwallahu gabaki dayanta ita kuma tauhidi take karantarwa idan muka duba qul huwallahu gabaki daya ba ai umarni da wani aiki na ibada sallah azumi ko na abu ba kawai zunzurutun tauhidi shi yasa ba aka kira ta suratul ikhlas ma'ana sura wadda take wato ainihin nuna tsantsan kadaita Allah da tsarkake Allah subhanahu wata'ala to saboda haka kenan qul huwallahu shi yasa aka ce tayi daidai da kashi daya akan ukun alqur'ani sai ce walaysa ma'ana kauniha ta'dilu thulutha ta'diluhu ba wai ana nufin da aka ce ita qul huwallahu tayi daidai da thulusin sa fil fadila a wajen falala annaha tujzi'u anhu shi wato kuma za ta kafe makafinta ba amma wato ba za ta kafe makafinsa ba ba haka ake nufi ba sai ce wani zalika saboda haka lau qara'aha fi salati da mutum zai zo ya karanta qul huwallahu a cikin sallah salasa marratin qassu uku kaga za mu ce kamar ya karanta qur'ani kenan gaba daya a ce mutum ya zo zai yi sallah sai ya ki karanta fatiha sai ce to tunda an ce qul huwallahu daidai take da kashi daya akan ukun qur'ani ne ku bari karanta qul huwallahu uku kamar na ma karance qur'ani gaba daya wanda akwai fatiha a ciki malam yace lam tujzi'uhu anil fatihati to wannan ba zai kafe masa makafin fatiha ba sai ya ce wala yalzamu min kauni shay'i mu'adilan li ghairi fil fadila ba zai lazimtu ba idan aka ce wani abu yayi daidai da waninsa a wajen falala an yujzi'a anhu to a ce kuma ya kafe makafinsa kenan ta kowace fuska fa fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim an abi ayyub al-ansari daga abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam qala yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd dan mutumin da ya faɗi wannan kalma yace na tabbatar babu abin bautatawa da cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya mulki nasa ne kuma godiya tasa ce wanda ya faɗi wannan ashara marratin har sau goma kana kaman ataka arba'ata anfusin min walad isma'il to kaman wanda ya yanta bayi guda hudu wanda suke ainihin musulmi sai mala ya ce wa ma'a zalika to amma duk da haka falau kana alaihi arba'u riqabin kafaratan da a ce bayi hudu sun lizimci mutum da zai yanta a matsayin kafara faƙala haza zikir sai ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu har zuwa ƙarshe lam yujzihu an hadhihi ar-riqab to da ba zai kofe masa makofin yanta wannan wayaye ba wa in kana yu'adiluha fil fadila duk da cewa yayi daidai da ita a wajen falala ma'ana abinda malaka yake so ya ga mana anan hadisi da yace qul huwallahu in ka karanta ta in mun duba aya hudu ce cewa kaman ka karanta kashi daya akan ukun alqur'ani to ba shi ya nuna cewa da mutum zai zo ya rantsuwa yace nayi ma Allah alƙawari sai nayi saukan qur'ani biyar to kaga in aka ce saukan qur'ani ana nufin tun daga Fatiha kai Al-Baqara Ali Imran ka biyo surori har sai ka kai min jannati wan nas sai mutum yayi wannan tsuwa yace shi ko zai yi wannan to ba zai yi yace to bari in karanta qul huwallahu 15 ba shikenan na sauke nauyi duk qul huwallahu uku a matsayin sauka daya uku sau biyar ya zama 15 kenan qul huwallahu 15 a matsayin sauka biyar to wannan ba zai kwafe masa makwafin wannan ba ina fata mun fahimci wannan gabar akan haka abinda malamai suka ce falala ake magana falala ake magana a wannan gaba nake bada shawara yan uwa wato tunda muna da kasala muna da gajiyawa kuma wannan wata na Ramadan wata ne da ake son yawan karatun Qur'ani to me zai hana mu yi wata dabara akalla ka daukan bakanka wani lazimi cewa kullun niko zan karanta qul huwallahu kafa 15 kawai mutum ya dauki wannan kullun zan karanta qul huwallahu kafa 15 me ma'anan wannan kamar kai sauka qur'ani biyar waye yake iya sauka qur'ani biyar ba wanda zai iya in dai karatu ne na sosai wanda harshe zai motsa banda wanda suke karece karece akwai wanda suke karece karece an yi musu dayyu an musu dayyu kawai shikenan da sun yi da sun nisa to sauka dai kenan wannan kawai mafarki ne ba karatun qur'ani bane to abinda nake ba mu shawara tunda muna da kasala dan Allah mu dauki mataki kullun akalla ka karanta qul huwallahu kafa 15 in ka karanta qul huwallahu kafa 15 kamar kai sauka biyar kenan wannan Allah zai baka wannan falalan duk abin da manzo Allah ya faɗa gaskiya ne tunda manzo alaihi salam ya ce qul huwallahu kafa ɗaya daidai take da kashi ɗaya kan ukun qur'ani kenan karanta kafa ukun ta ya zama kamar ka karanta qur'ani daga bakara annasi wannan kun ga mun sha faɗa mun maimaita cewa ta fuskan falala da matsayi da samun lada ba wai kwafe makwafin ta kowane bangare ba saboda haka da mutum zai yi alwashin zan yi karanta qur'ani sauka ɗaya to ba za ka karanta qul huwallahu kafa uku ka ce to shikenan na sauke nauyin ba a'a in dai alwashi kai tsakaninka da Allah sai ka karanta wannan din kuma wannan yana nuna mana yadda addinin musulunci ya zama na kowa da kowa da mai kokari da mai kasala da mai rauni to kowa Allah zai bashi abin da zai ribanta kowa Allah zai bashi abin da zai mora sai dai saka ce ya hana shi na san duk lalacin mutum ba zai kasa karanta qul huwallahu kafa 15 ba a wuni ban in mutum mai himma ne ma da kaka ce ka karanta qul huwallahu kafa 30 kai qul huwallahu kafa 30 kaman kai sauka 10 kun ga wannan ba karamin matsayi bane musamman a cikin watannin na Ramadan to sai malam yace wa minas suwaril muayyana yana daga cikin surori wanda ya zamo an kebance su da ambato fil fadila a wajen falala surata al muawwidhataini sura guda biyu na falaki da nasi shine qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Wannan surori guda biyu suna daga cikin surorin da aka ambata, aka kebance su da ambatan daraja. Fa an uqubatu bi Amir radiyallahu an, an karbo daga uquba dan Amir, Allah ya kara masa yarda. Annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, yace alam tara ayatin unzilat al-laila, shin baka ga waɗansu ayoyi da aka saukar a wannan daren ba? Lam yura mithluhunna, ba a taba ganin kwatankwacin su ba. Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas, wato shine qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas. Rawahu Muslim, Imam Muslim shine ya rawaito wannan hadisi. Walin nasa'i, a wajen Imam an-Nasa'i kuwa, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam, yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, amara uqubata an yaqra bihima, ya umarci uquba ya karanta falaki da nasi. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sannan manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, yace ma sa'ala sa'ilun bi misliha, wani mai roƙon Allah bai taɓa roƙon Allah da kwatankwacin waɗannan surori ba. Walasta aza musta'idun bi misliha, wani mai neman tsari a wajen Allah bai taɓa neman tsari a wajen Allah da kwatankwacin falaki da nasi ba. Kun ga ƴan uwa, babu wanda yake tsararre gaba da baya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah da kansa yake cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafal fama ballaghta risalati ko risalata aw taqira'a wallahu ya'simuka minan nas, Allah shine zai kange ka daga mutane. Amma manzo alaihi salam, duk da Allah ya kare shi gaba da baya, ba zai kwanta bacci ba sai ya bude tafukan sa masu albarka, ya karanta qul huwallahu uku, falaki uku, nasi uku, ya tofa matafukansa, ya shafe jikinsa duk inda hannunsa zai kai alaihi salatu wassalam. Nana Aisha, Allah ya kara mata yadda, take cewa duk da wato manzo alaihi salam ya samu kansa a halin rashin lafiya, wanda ya koma ga Allah a wannan rashin lafiya, kasancewar manzo Allah ba zai iya ma wannan karatun ba, ta ce to ni ce nike buɗe hannayensa sai in karanta masa, sai in karanta in tofa a hannayensa, sai in shafe jikinsa da tafukansa alaihi salam duk inda hannunsa zai kai. To wannan ƴan uwa, ina tabbatar mana duk wani mutum da yake jin tsoron surkullen mai surkulle ko tsatsuban mai tsatsuba, wallahi idan ya lazimci karanta ayatul kursi da amanar rasulu a dare, ya karanta qul huwallahu falaki nasi uku uku, ya tofa ma hannunsa ya shafa ma dukkan inda hannunsa zai kai, to albishirinsa Allah zai bashi kariya wanda Allah kadai shi yasan iyakarta. Manzo alaihi salatu wassalam, akwai lokacin da wani la'anannen bayhude Nabir ibn al-Asam yi wa manzo alaihi salamu sihiri, yi masa tsafi wanda domin Allah ya nuna cewa shi ne al-hakim, sai wannan abin ya yi tasiri a jikin manzo alaihi salam. Kuma Nana Aisha take cewa manzo Allah sai ga kaman yana yin wani abu, amma kun baya yin wannan abin. To amma kuma Allah ya daɗe wahayi a wannan ƴan kwanakin da wannan abin ya faru. To daga baya sai ga mala'ika Jibril da mala'ika Mika'il, Allah ya saukar da su, suka zauna wajen manzo alaihi salam, ɗaya ya zauna ɓangaren damarsa, ɗaya ya zauna ɓangaren hagunsa, sai mala'ika Jibrilu ya karanta masa falaki da nasi, suka faɗa masa cewa wancan la'anannen bayhude shi ne ya manzo alaihi salam sihiri, ya yi masa tsafi, ya je ya saka abun a wuri kaza ya ɓoye shi, ma'ana ya samu wani abu na dabino sai ya saka wannan. Sai mala'ika Jibrilu da ke faɗa wa manzo Allah cewa aje wuri kaza nan ya kai wannan sihirin. Saboda haka sai suka karanta wa manzo alaihi salam falaki da nasi a wannan lokaci, suka karanta masa wannan, wato kamar yadda wasu malamai suka ambata, in mun duba ita qul a'udhu bi rabbin nas aya 6 ce, qul a'udhu bi rabbil falaq aya 5 ce, to wasu malamai suka ce shi wannan bayhude yayi kulli har 11, na wannan surkullan kulli 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 shi sanya wato Allah a cikin suratul falaq yake cewa qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab sai ce wa min sharri nafathati fil uqad kuma ina neman tsarin ka ya Allah min sharri nafathat daga sharrin masu yin tofi fil uqad a cikin kulle kulle wato shi wannan bai hude kamar yadda malamai suka ce kulli ne 11 duk kulli dai idan yazo sai ya karanta surkullin sai ya tofa sannan sai yazo sake yin wani kulli sai ya karanta wannan surkullin sai ya tofa sai dai kulli 11 to sai dai anfin ya samu inda ya binne su to malaika jibril alaihi salam da mika'il alaihi salam suka zo suka karanta wa manzo alaihi salam falaki da nasi to kamar yadda malamai suka ambata duk aya daya sai Allah ya ware kulli daya duk aya daya Allah sai ya ware kulli daya sai ya zama wannan aya 11 kulli 11 an bata su an lalata su manzo alaihi salam yasa aka je aka dauko wannan wato ainihin surkulle kamar yadda Allah ya bashi labari yace aje a jefa shi a cikin rijiya kaza da aka jefa wannan a cikin rijiyar sai ya zama rijiya ce mai tare ruwa amma ruwan nan ya zama yadda ka san ruwan lalle ya yi jaƙur ya canza yanayinsa wato ainihin ya koma wata kala daban wannan a cikin wannan akwai izina mai yawa aƙalla za mu ga cewa duk yadda kake ganin cewa kana da matsayi a wajen Allah to ka san ɗan adam makiri ne ka san ɗan adam mugu ne yi kokari kullum ka nemi tsarin Allah tsarin Allah shine ɗan adam yake kai gaci ta hanyarsa kuma wannan zai nuna cewa addu'a ta yau ba za ta wadatar daga ta gobe ba ta gobe ba za ta wadatar daga ta jibi ba yadda ba za ka wadatu daga cin abinci ko shan abin sha ko numfashi ba abincin da zaka ci a yau ba zai maganta ma na gobe ba ba za ka ji dan na ci abinci a yau ba zan yi gobe ba to kada ka dauka cewa dan nayi addu'a a yau ba zan yi ta gobe ba ka dauki addu'a kullum musamman neman tsarin Allah subhanahu wataala wato wani abin da ke kasancewa a rayuwa duk nagartarka duk kirkinka to zaka ga cewa akwai wani wanda shi kuma babu abin da yake so ba sai ya ga cewa ya nakasa ka ya cutar da kai ta hausawa baka taka masa ba baka zuban masa babu mai kyawun hali a ban kaza irin manzo alaihi salam to amma yahudawa saboda makiya addinin musulunci ne ba sa son addinin musulunci ba sa son annabi musulunci so suke sai sun ga bayansa to saboda haka suka yi abin da suka yi to shi ya sanya a nan malamai suka ce falaki da nasi suna daga cikin maganin kowane irin surkulle maganin kowane irin tsatsuba kowane tsafi wallahi dan mutumin da zai masa riko na hannu biyu to wallahi ya riga ya huta ashe wani yana da yasun mai ribas yasun mai kata yasun mai wace tsiya duk wannan wallahi zai bata maka san lokaci ba zai samu tasiri a nufin akan ka ba to saboda haka lalle falaki da nasi suna da muhimmancin gaske kuma ma jarabawa ta nuna koda masu mutum ya samu na shedanu to a dinga karanta ana tofa masa insha Allah ta'ala Allah subhanahu wataala zai bashi lafiya malam yace fajtahidu ikhwani ya ku yan uwana ku yi iya kokari fi kasrati qira'ati alqur'ani almubarak a wajen yawaita karanta alqur'ani mai tarin albarka la siyama fi hadha shahrin ladhi unzila fihi malam yace musamman a cikin wannan wata wanda aka saukar da alqur'anin a cikin sa yake cewa wato fa inna likathratil qira'ati fihi maziyatan khassa domin a wajen yawan karanta alqur'ani a watan ramadan to akwai wata daraja wacce take kebantacciya mun faɗi fallan karanta alqur'ani jiya da ma shekaran jiya da albarka da ladar da yake samu to amma kuma lokacin da aka shigo watan ramadan to anan an fi samun wani matsayi na musamman yake cewa kana jibrilu yu'aridu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam al-qur'ana fi ramadana kull sanatin marratan malaika jibrilu ya kasance yana bijiro wa manzo alayhi salatu wa salam da al-qur'ani so daya a kowace shekara wato idan muka ce bijirar da Qur'ani ba muna nufin dole daga bakara hannasi ba saboda mun san Al-Qur'ani an yi wahayinsa da kadan tsawon shekara 23 ma'ana iya wahayin da aka yi to idan shekara ta zo iya wannan ne malaika jibrilu yake zuwa su yi mudarasa sa shi da manzo alaihi salatu wassalam kafin wata shekaran wani wahayin ya karu to da wancan nada da wanda ya karu a wannan shekaran shi ma a wannan shekaran kuma sai su yi mudarasa sa ga baki daya sannan kafin wata shekaran an sake wani sabon wahayin nan ma sai a hada wanda akai wahayin ga baki daya ya zama alifi sun yi mudarasa mun san manzo alaihi salatu wassalam ba rubutaccen abu yake karantawa ba Allah ne yake zaunan masa da abu sai dai alifin ya dinga yin tilawarsa to shi malaika jibrilu yana zo manzo alaihi salam ya bijiro masa da qur'ani so dai a kowace shekara falamma kana al'amul ladhi tuwfiya fihi yayin da shekarar da manzo alaihi salam ya yi wafati a cikin ta wannan shekara ta kasance arabahu marrataini sai ya zo ya bijiro masa da alqur'ani hasu biyu ma'ana suka yi mudarasan alqur'ani hasu biyu ta'kidan wa tathbitan domin karfafawa kuma tabbatarwa na faɗa mana aje daga cikin hikimar wannan shine a tabbatar da abin da aka tabbatar kuma a yi bayanin abin da aka riga aka soke na faɗa mana cewa Zaid ibn Thabit duk da cewa mutum ne mai karancin shekaru mutumin Madina ne yana daga cikin matasan sahabbai kuma kace masu karancin shekaru to amma sai ya zama shi Allah ya kebance da wannan daraja ta halartar wannan zaman maki da aka yi tsakanin malaika Jibril da kuma manzo alaihi salatu wassalam ba zaman da ya kubuce masa saboda haka duk zaman za a yi shi tun daga farko har ƙarshe tare da shi yana jin ayoyin da aka soke da kuma wanda ya zama an dukin a tabbatar to wannan ta zaka mai da na ambata mana a baya ya zama shi ne shugaban kwamitin tattara ainihin alqur'ani to saboda haka sai ya zama ya bijiro masa da wannan alqur'ani har so biyu a wannan shekara malai ya ce wa kana salafus salih marigaya managarta radiyallahu anhum Allah ya yarda da su sun kasance yukthiruna min tilawati alqur'ani fi ramadan suna yawan karanta alqur'ani a cikin watan ramadan fi salati wa ghayriha a cikin sallah da kuma ainihin wani sallah mun ambata ina jin ajiye cewa magabata suna nunnuka kokarin su mun faɗi cewa hatta wato ainihin sallar daraja suke sun kai har jingina suke a cikin sanduna su rike sanda saboda tsawon tsayuwa wato ainihin mutum ya zama kada ya faɗi to suna yawan karanta alqur'ani a cikin sallah da wajen sallah musamman malamai suna cewa shi karatun alqur'ani a cikin sallah yafi daraja saboda ana nunnun kaladan karanta alqur'ani ainihin a cikin sallah har wasu ma suna cewa karanta qur'ani zaka iya bashi mataki uku mataki na farko mutum ya karanta alqur'ani babu alwala tare da shi mataki na biyu ya karanta alqur'ani akwai alwala tare da shi amma ba a cikin sallah ba mataki na uku ya karanta alqur'ani a cikin sallah to matsayin na uku ka karanta qur'ani a cikin sallah shine yafi lada a wajen Allah subhanahu wataala shi yafi matsayi sannan kuma ka karanta shi da alwala yafi a ce ba karanta shi da alwala ba kuma mun faɗa cewa duk mutumin da yake yawan karanta alqur'ani a sallah to wannan Allah yafi rike masa haddarsa duk mutumin da yake so wani abu da ya haddace na qur'ani ya zama ya zauna daram ba zai dinga rawa ba to kai kuma ka lizimta ma kanka karanta shi ainihin a cikin sallah gurgurdan yanda zaka iya hizifi ɗaya zaka iya a dun dare hizifi biyu zaka iya sama da haka gurgurdan ainihin dama da lokaci da kuma lafiyar jiki da Allah ya ba dan adam to saboda haka dai malam yake nuna mana anan magabata sun kasance suna yawan karanta alqur'ani a cikin watan ramadan a cikin sallah da ma wajen sallah sai ce kana zuhuriyyu rahimahullah imamu zuhuri muhammad ibn muslim ɗaya daga cikin almajiran malaman imamu malik wanda ina jin ya rasu 124 ko da 6 yana daga cikin sigaru tabi'in ma'ana kananan tabi'ai to shi imamu zuhuri ya kasance idza dakhala ramadan idan watan ramadan ya shigo ya kulu sai ya ce innama huwa tilawatul qur'an wa it'amu ta'am sai ce yanzu tunda watan azumi ya shigo ayyuka guda biyu ne muhimmai karanta alqur'ani da kuma ciyar da abinci hasali ma zaka samu akwai wanda suke samun wani abu da kadan da kadan wasu har banki suka yi har asusu suka yi wato ainihin domin su ga cewa suna wato abin nan tara wasu abubuwa na kuɗi wanda ainihin za su dinga bayarwa a matsayin sadaka ga mabukata a cikin watan ainihin Ramadan. To shine ainihin abinda malam yake fara Imam Zuhri a matsayin sa na tabi'i, wannan shine abin da yake yace kawai yanzu magana ce ta karatun Alkur'ani da kuma ainihin ciyar da abinci. Ku duba yadda hadisi yake cewa duk mutumin da ya ciyar da mai azumi to kaman ladan da za a bashi kaman ladan wanda yayi azumin, ba kuma tare da an rage mashi wancan mai azumin wani abu daga cikin ladan sa ba. To lalle babu shakka ya kamata mu kula da wannan gaba. Sai ce wa kana malikun rahimahullah, Imam Malik ibn Anas Allah ya jin kai a gare shi ya kasance, idza dakhala ramadan, idan watan azumi ya shigo, taraka qira'atul hadith, sai ya bar karatun hadisi. Mun sani cewa Imam Malik yana da majalisi na karantar da Qur'ani, majalisi na karantar da hadisi. To idan watan ramadan ya shigo sai ya wato dakatar da karantar da hadisi wa majalisal ilmi, da sauran majalisansa na koyar da ilmai daban-daban. Wa aqbala ala qira'atil qur'ani min al mushaf, sai ya zamo ya wato fuskanci karanta alqur'ani kuma a cikin takaddu. Anan sai yace min al mushaf, a cikin mushaf. Malamai suna cewa ko shakku babu mutumin da zai karanta alqur'ani a cikin mushaf, ma'ana ka dauko qur'anin kana kallon sa kana karantawa, ya dara ka karanta qur'ani da ka. Suka ce domin akwai ladan shi karatun, karatun ibada ne, sannan kallon bakaken qur'ani shi ma ibada ne. Kuma masana suna cewa kallon bakaken alqur'ani da ido yau da kullun suna ainihin a ƙara basira, suna inganta ganin ɗan adam. Malamai da yawa sun ambaci wannan. To duk da cewa wasu suna cewa a'a, shi dai abin da ake so a karatun Qur'ani shine natsuwa da kuma tadabburi, mutum ya duba ya ga cewa a wanne ne ya fi samun wannan. Mutumin da ya zamo idan ya ɗauko mushaf yana kalla da ido yana karantawa, ya fi samun natsuwa, ya fi samun tadabburin Qur'anin. To ya karanta da mushaf shine abin da ya fi masa. Wanda kuma yake ganin cewa ya karanta da ka ya fi yin tadabburi da natsuwa, to ya karanta da ka din shine abin da ya fi masa. To kenan kaga za mu ce duk mutumin da ya zamo yana kalla yana karantawa ya fi samun tadabburi da natsuwa, to ya zamo nurun ala nur. Saboda haka lallai mu sani cewa karatun alqur'ani kuma ɗauko qur'ani ana karantawa yana da matuƙar muhimmanci. Malam yace wa kana Qatadatu rahimahullah, al-Imam Qatada ibn Di'ama as-Sulusi, ɗaya daga cikin manyan tabi'ai, kuma almajiran ibn Abbas Allah ya ƙara masa yarda, yake cewa ya kasance yaktimu al-Qur'ana fi kulli sab'i layalin, ya kasance yana karanta al-Qur'ani yayi sauka a dukkan wato ainihin kwana bakwai. Na san cewa mutanen da suka san tsarin karatunmu na alqur'ani akwai abin da ake kira subu'u. Subu'u wato ainihin kasa qur'ani ne, muna da subu'u guda bakwai ainihin na alqur'ani. Za mu ga cewa in mutum ya faro tun daga surar Fatiha, al-Baqara, Ali Imran zuwa wa yasudduna anka sududa, za ga anan ne subu'un na farko ya fara. To sannan kuma suratul hujurati nan ne subu'u na ƙarshe, daga hujurati zuwa ƙarshen Qur'ani shine subu'u na ƙarshe. Ma'ana za ka cewa ba wai dole ainihin ya zama yawan su daidai ba, amma kusan dai bambancin ba yawa. To magabata sun kasa Qur'ani wannan gida bakwai shine subu'u. Kullum in za ka karanta kashi ɗaya to za ka yi saukan Qur'ani ainihin a sati. To shi Imam Qatada ya kasance wato ainihin yana karanta alqur'ani a matsayin kashi ɗaya 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 a kullum har kashi bakwai sai sauka wato ainihin a sati guda, shine sab'i layalin. Wato da'iman wannan shine ake sa na yau da kullum. Wa fi ramadan, to amma idan watan ramadana ya zo fi kulli salatin, to duk kwana uku, ma'ana izu 20-20. Allahu akbar, ku duba yadda ya ninka, wato ma'ana yadda Allah yake nunninka lada, to su ma suka nunninka kuma ibada. Da yana sauka a sati sai ya koma a kwana uku. Wa fil asharil akhir minhu, to idan kuma goman karshe ta zo ta watan Ramadan, sai ki cewa fi kulli layla, to duk dare, ma'ana daga wuni zuwa dare sai ya saukan Qur'ani. Ma'ana kenan kaga a kwana goma ma kawai zai sauka goma. Wane mutum? Yace wa kana Ibrahimun Nakhai. Ibrahimun Nakhai rahimahullahu ta'ala ya kasance ya yatimul Qur'ana fi Ramadan. Yana saukan Al-Qur'ani a Ramadan fi kulli salati layalin, a duk kwana uku. Ma'ana tun daga watan azumi zai shiga kullum zai hizifi 20. Wa fil ashr al-awakhir, amma a goman karshe fi kulli laylatayn, a duk kwana biyu, ma'ana hizifi 30-30 yake. Wa kana al-aswad rahimahullahu yaqra'u al-Qur'an, al-Imam Aswad shi kuma yana karanta al-Qur'ani kullahu, dukkan sa, fi laylatayn, wato ainihin a dare biyu, fi dami ishar, shi kuma watan gabaki daya, shi tun daga watan azumi zai shiga, to kullun hizifi 30 zai yi har wata ya fita, ma'ana kenan yayi soka 15. Anan malamai suka ce akwai hadisi na manzo alaihi salatu wassalam da yake cewa mutumin da ya karanta Al-Qur'ani ko yake karanta Al-Qur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimce su ba, ba zai fahimci Al-Qur'ani din ba. To sai malamai suka ce anan ana maganan gamagarin karatu na yau da kullum, amma akwai zarfu zaman, akwai zarfu makan. Ibn Rajab rahimahullahu al-hanbali yayi wannan bayanin cewa in mutum yana lokaci mai tsada ta fuskan ibada, ma'ana kaman watan Ramadan lokaci ne mai tsada, kaman goman farko na watan Zulhajji lokaci ne wanda suke masu daraja a wajen Allah, lokuta ne, kwanaki ne masu tsada a wajen Allah, ko kuma wuri ko wurare masu daraja kaman haramin Makka ko haramin Madina. To ainihin idan mutum yana irin wannan lokuta ko wannan wurare, ko kuma Allah ya hada mutum biyu ma lokacin da wurin cikin watan Ramadana, Allah ya sa mutum ya samu kansa a haramin Makka ko haramin Madina, kaga ya zama nurun ala nur. To anan malamai suna gani babu laifi dan ya yawaita karatun Al-Qur'ani, in ma zai sauka a kullum babu matsala, domin wata kaka ce ta neman lada, wanda in ta wuce ba lallai ainihin ya zama ta mai betu ba. Saboda haka shi wannan hadisi za a bar shi akan abubuwa ne da kullum. Malam sai ya ce faqtadu rahimakumullahu biha'ula'i al-akhyar, ku yi koyi da waɗannan mutane zababbu, wattabi'u tariqahum, ku yi kokari ku bi hanyar su, talhaqu bil barrati al-abhar, sai ku haɗu ku rusku da masu da'a wanda suke tsarkakakku. Ma'ana wani na cewa tashabbahu in lam takunu mithlahum fa inna tashabbaha bil kirami falahu, ma'ana ku kwatanta ku yi koyi da su duk da ba za ku iya zama kwatankwacin su ba, domin koyi da mutumin kirki ai nasara ce, cin nasara ne, kuma samun ainihin babban rabo ne. Mutum ba zai iya wani abu da ya kai wancan magabata, mun sha faɗa muna maimaitawa, daga cikin ni'imar da Allah ya masu, Allah ya janye duniya babu ita kwata-kwata, ba wayar hannu, ba rediyo, ba keke, ba babur, ba mota, ba TV, ba fanka, ba AC, haka suke ba komai, tsura ce rayuwar tasu, ba wani abu. To kaga duk Allah ya janye abin da zai dauke musu hankali, ibadan nan ita ce ko da yaushe suke yi, to shi yasa suke da cikakkiyar dama suna yin abubuwa. Ya kamata a halin yanzu mu ga cewa mu ma dai mun dan kwatanta, shi yasa muka faɗa maimaita. Ya kai dan uwa musulmi, yi kokari duk kashinka, duk sakacinka daga shigan watan Ramadana zuwa fitarsa, yi kokari a ce ka karanta Al-Qur'ani so daya a karanci. In kai ma kanka tsari kullum zaka karanta hizifi biyu, to za ka ga cewa insha Allah ta'ala kai sauka Qur'ani daga Baqara har Nasi. Kuma na tabbatar da cewa awa ɗaya tak idan mutum ya ware ta ishe shi, ya kamata a cikin watan Ramadana a ce kana da awa ɗaya tak ta karatun Qur'ani. Insha Allah in dai ka iya karanta baki, ka karanta fi ka tafi, to insha Allah awa ɗaya ta ishe ka kai hizifi biyu. To kaga a ce kullum ka ware ma kanka awa ɗaya kana yin hizifi biyu, za ka yi saukan Al-Qur'ani gabaki ɗaya. Kuma in so samu ne in ka karanta kuma kullun kai duka karatu alqur'ani din musamman lokacin da ake samun yin tahajjudi da aka saka sai nan manyan malamai irin su Sheikh Husari mai Shawi Abdul Basit da sauransu ka dinga kunnan ka dinga jin alqur'ani ba karamin albarka bane ba malam yace wajtana musa atil layl wan nahar ku yi kokari ku ribanci sa'o'i na dare da na rana bima yuqarribukum ku yi kokari ku ribance su ga abinda zai kusatar da ku il azizul gaffar ya zuwa mabuwayi mai yawan gafara shine Allah malam yace fa innal a'mara tuwa sari'an saboda ita rayuwa kwanakin dan adam dandanan ake nade su dandanan ake dunkule su ya zamo cewa dandanan sun wuce in kuwa kamar yadda nake faɗa nake maimaita akwai mutanen da dab da za a fara azumi Allah ya karbi rayuwar su wasu sun shiga azumin wani ma yayi ɗaya biyu an karbi rayuwar sa yanzu yau dinnan Allah shi yasa suwa aka binne kuma sun yi wani abu daga cikin azumin nan ko bai ma za a binne to kai da Allah ya ba damar yi kokari kaga cewa ainihin kari bace ta shi yasa yake cewa ita rayuwa da sauri ake nade ta wal awqat tamdi sari'an kuma su lokuta dandanan suke shudewa yanzu idan muka duba zamu ga cewa wuni ya fi tsawo dare gajere ne azumin nan da muke za in kalisa ba za ka ga cewa muna yin azumi na wajen sa'a 14 ba kadan ma'ana a cikin sa'a 24 kusan azumin nan muna yin na wajen awa 14 ɗan mintuna ne babu to amma dandanan za ka ga cewa kawai rana na faduwa kawai sai ka ji alfijiri ya fito alfijiri yana fitowa rana ta fito rana na fitowa rana ta fadi haka za ka ci abubuwan sa ta wucewa yanzu ku duba ana ta cewa azumi saura wata daya azumi saura sati daya azumi gobe ake sa rai yau gashi mun dauki azumi na tara to yanzu sai ka ta saura azumi tara saura sati daya saura kaza shikenan sai ka ta yau satin mu guda da yin sallah kuma shikenan sai mai yawan rai to babu wanda lokaci zai jira lokaci haka yake taucewa ba zai saura ba kowa ba mala yace wa ka annaha sa'atin min nahar zaka ga cewa shekarun nan wallahi kaman wuni ɗaya ne kawai ya zo ya wuce kaman ba ai ba malam yace allahumma rzuquna tilawata kitabika ya allah ka azurta mu karanta littafinka alwajhi alladhi yurdika anna abisa fuskar da za ta gamsar da kai daga gare mu ma'ana ya zama mun karanta shi yadda kake so a karanta shi wahdina bihi subul salam ya allah ka shiryatar da mu hanya ta aminci hanya ta tsira da shi alqur'ani wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur ya allah ka fitar da mu bihi da shi alqur'anin nan min adh-dhulumati daga dufai ila an-nuri yazuwa ainihin haske waj'alhu hujjatan lana la alaina ya rabbal alamin ya allah ka sa alqur'ani ya zama hujja a gare mu ya allah kada ka sa alqur'ani ya zama hujja akan mu malai ta allahumma rfa'a lana bihi darajat ya allah ka daukaka darajojin mu ta hanyar alqur'ani wa aqidna bihi min ad-darakat ya allah ka tsamar da mu ka nesanta mu daga magangarai na halaka wa kaffir anna bihi sayyi'at ya allah ka kankare mana kurakuran mu laifukan mu ta hanyar karatun alqur'ani wa ghfir lana wa liwalidina ya allah ka gafarta mana ka gafarta wa mahaifan mu wa li jami'il muslimin ya allah ka gafarta ma dukkan musulmai bi rahmatika ya arhamar rahimin da jin kanka ya mafificin masu jin kai shine allah subhanahu wa ta'ala da wannan muka zo karshen ainihin wannan majalisi na biyar wanda ya mana falala akan ainihin karatun alqur'ani wanda insha Allah ta'ala nan gaba kuma zamu shiga in Allah kai mu gobe majalisi na shida wanda shi kuma zai mana bayanin nau'uka na masu azumi zamu ga masu azumi ba kowa ne yayi sahur yake cin abinci har rana ta fadi za a ce yayi azumi wanda shari'a take so ba zai iya yin daidai a iya kurakurai wani ma bai san me zai kawo cikas din ba to malam insha Allah ta'ala zai yi bayanin matakai ko kuma bambancin masu azumi a wannan majalisi na shida abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren kuma ya gane da mu daidai din muna da sake kira ga hukumomi don Allah su kalli halin da talakawa suke ciki na takura hali wanda yake alifin na damuwa mun fada mun maimaita cewa mutane suna cikin matsala, mutane suna cikin takura, mutum na da kuɗi yana so ya sayi abin da yake so na bukata, an rufe wannan wuri, mutum yana da kuɗi a cikin ainihin account ɗinsa, yadda zai je banki babu yadda zai samu wannan kuɗi, ba ko ina ake da POS ba, saboda haka don Allah gwamnati kalli wannan hali da bayi suke ciki, talakawa wanda ba su da wani gata, sai Allah a tausaya musu, a yi musu abin da zai kawo sauki a rayuwarsu. Muna fata Allah ka yaye mana wannan damuwa, Allah ka yaye mana wannan takura, Allah subhanahu wa ta'ala ka lulluɓe mu da gafaranka da jin ƙanka, Allah ka ba mu lada inda muka yi daidai, inda muka kuskure muna fata Allah ka yafe mana kurakuranka ganin da mu daidai ɗin. Wa sallallahu wa sallim wa barik wa alihi wa akrim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.